Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Mahmud Lalo a sauraron abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci yau Lahadi 28 ga watan Janairun da shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
Babban sakatare na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya ce an kaddamar da bincike bayan zargin da aka yi wa wasu ma'aikatan hukumar bada agaji ta Majalisar Dinkin Duniya mai taimakawa Falastina su 12 kan cewa suna da hannu a harin da Hamas ta kai a Isra'ila. Yayin da masu shiga tsakani don ganin an sasanta rikicin Isra'ilin da Hamas a Amurka ke cewa suna samun ci gaba a yunkurin da ake yi na ganin Isra'ilin ta dakatar da buɗe wuta a kan Gaza. Al'ummar kasar Finland sun gudanar da zaben shugaban kasa a yau Lahadi. Mukamin da muhimmancin sa ya kara fitowa idan jama'a yayin da ake samun tada jijiyar wuya da makwabciyarta ta Russia tun bayan mamayar da ta yi wa Ukraine.
Kanin labaran duniyar kenan. Cikin shirin za ku ji cewa kasashen Burkina Faso da Mali da kuma jamhuriyar Niger sun fice daga kungiyar ECOWAS.
Ba fa mamaki dan Niger idan ya tashi zuwa Nigeria sai ya zo birnin Yamai ya dauki visa sannan ya samu shiga.
Daga nan za mu kawo muku shirin dandalin yan jarida da Muhammad Bashir Ladin zai gabatar inda shirin ya tattauna akan wasu matsalolin yan jarida a kasar Kamaru. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum. Babban sakatare na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗa cikin wata sanarwa a yau Lahadi cewa an kaddamar da bincike bayan zargin da aka yi wa wasu ma'aikatan hukumar bada agaji ta Majalisar Dinkin Duniya mai taimakawa Falastina su 12 kan cewa suna da hannu a harin da Hamas ta kai a Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoban bara. A cewar Guterres, tuni kwamishinan hukumar ta UNRWA Philip Nazarani ya dakatar da mutum 9 daga aiki. An kuma tabbatar da mutum ɗaya daga cikin mutanen ya mutu sannan ana kan binciken wasu mutane 2 a cewar Guterres. Tunda dai Amurka, Australia, Canada, Burtaniya, Italy da Finland da ke ba hukumar ta UNRWA tallafi suka dakatar da taimakon da suke bayarwa. Steven Dujarric shine kakakin Guterres.
At the same time, our humanitarian work needs to continue.
Yace duk da haka akwai buƙatar ayyukanmu da muke gudanarwa na jin ƙai su ci gaba. Saboda rayukan mutane sun dogara ne akan su. Guterres ya ƙara da cewa duk wanda aka samu da laifi a lamarin lallai zai fuskanci hukunci ciki har da yiwuwar gurfana a gaban kuliya. To a gefe guda kuma masu shiga tsakani don ganin an sasanta rikicin Isra'ila da Hamas a Amurka na samun ci gaba a yunkurin da suke yi na ganin Isra'ila ta dakatar da buɗe wuta akan Gaza na tsawon watanni 2 inda ita kuma Hamas za ta sako ragowar mutum 100 da ta kama a ranar 7 ga watan Oktoba a Isra'ila. Kamfanin jallancin labarai na AP ya ce wasu manyan jami'an gwamnati da suka nemi a sake sunayensu ne suka bayyana hakan. Yarjejeniyar wacce har yanzu ba a kammala kullata ba za ta gudana a matakai 2. A mataki na farko za a dakatar da yakin don Hamas ta saki ragowar mata da dattawa da waɗanda suka ji rauni. A mataki na biyu kuma Isra'ila da Hamas za su zauna cikin kwanaki 30 na farko da aka dakatar da buɗe wutan. Da a tattauna yadda za a saki sojojin Isra'ila da fararen hula maza. Hukumar tsaron Ukraine ta SBU ta ce wasu ma'aikatan kamfanin kera makaman kasar sun hada kai da wasu jami'ai wajen wawure kusan dala miliyan 40 da aka ware don kera makaman da za a yaki Rasha. Hukumar ta ce ana tuhumar mutum 5 kuma an tsare mutum guda daga cikinsu yayin da yake kokarin tserewa daga kasar. Akwai yiwuwar dukkan mutanen 5 su fuskanci hukuncin zaman gidan yari har tsawon shekaru 12 idan har aka same su da laifi. Babban mai shigar da ƙara a Ukraine ya ce tuni an kwace kudaden kuma za a maida su cikin kasafin kudin tsaro da aka ware. A gefe guda kuma ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa cikin rahoton da take fitarwa a kullun inda ta ce hare-haren da ake kaiwa kan ofisoshin ɗaukan dakarun Rasha a aiki ya ninku cikin watanni 6 da suka gabata. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan ba da jimawa Mahmud ya sake dawo mana da ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan za mu buɗe taskar rahotannin mu. Wasu rahotanni na nuni da cewa kasashen Burkina Faso da Mali da jamhuriyar Niger sun bayar da sanarwar ficewa daga kungiyar raya tattalin arzikin kasashen Afirka ta Yamma wato ECOWAS dangane da wannan batu na tuntubi wakilinmu da ke Yamai Sulaimomin Barma inda ya fara da mun karin bayani kan sanarwar ficewar da kasashen uku suka fitar
a kasashen Mali, Burkina Faso da Niger sun bada sanarwar ficewa daga sahun kasashe mambobin kungiyar SADC ko kuma ECOWAS ta hanyar wata sanarwar da aka bayar a kafar talabijin mallakar gwamnatin Niger a karfe 2 na rana wato tashar RTN kakakin majalisar soja ta CNSP Colonel Abdurrahman Amadu shine bayar da wannan sanarwa ta hadin gwiwar kasashen uku a razu-dazu.
To ko menene dalilin ficewar waɗannan kasashe?
To a yadda sanarwar ta bayyana waɗannan kasashe sun kwatanta kamar rashin gamsuwa da yadda ita kungiyar ta CDAO a halin yanzu ta kaucewa ainihin turba da kuma manufofin da aka kafa ta. Sun ce ainihin ita kungiya ce da aka yi domin taimakawa juna a tsakanin kasashe, kuma sai na karya cewa halin da aka shiga na matsalolin tsaro sakamakon aika-aikar 'yan ta'adda da ake fuskanta a kasashen nan uku, Burkina, Mali da Jamhuriyar Niger, to kungiyar ba ta yi wani kataɓus ba, ba ta taimaka musu ko misƙalin zarratin ba. To kuma ba idan haka kungiyar ta shiga wani take-take a daidai lokacin da su waɗannan kasashe suka yunkura suke ƙoƙarin fitar da kansu daga wannan mawuyacin hali da suka tsinci kansu. Ma'ana sabon yanayin siyasar da aka shiga kenan a waɗannan kasashe na ƙoƙarin kubutar da kansu ko 'yantar da su kansu daga hannun Turawan mulkin mallaka.
To ko wani irin tasiri ficewar waɗannan kasashe zai yi da ƙungiyar ta ECOWAS?
To gaskiya tasiri za a iya fuskantar matsaloli da dama a yayin da watakila su waɗannan ƙasashe kasan dama Mali, Burkina da Niger sun kafa ƙungiyar haɗin gwiwa tasu ta ƙasashen Alliance des Etats du Sahel AES a takaice, wato ƙungiya ce mai ƙoƙarin haɗa kan waɗannan ƙasashe uku waɗanda kusan idan aka lura matsalolin su guda ne. Saboda haka ba mamaki yanzu hankulan gwamnatocin waɗannan ƙasashe da ke dukansu na soja ne za su karkata wajen ƙoƙarin shimfiɗa manufofin ita wannan sabuwar ƙungiya ta IOS, wanda kuma iya tunaninsu akwai abubuwa da dama da suka tsara wanda suke ganin mafita ce da za ta ba su damar gudanar da al'amura fiye da yadda abin yake a can baya. To amma wajen talakawa kuma za a iya fuskantar watakila cikas na kai da kawo idan aka yi la'akari da cewa ita kungiyar CDAO kungiya ce da aka kafa domin baiwa al'ummomin kasashe 15 mambobinta damar zirga-zirga kai da kawo a daukacin waɗannan kasashe ba tare da fuskantar wata matsala ba. Domin a kwanakin baya ma lokacin da ake jita-jitar cewa akwai yiwuwar waɗannan kasashe su fice daga CDAO, wasu na kwatanta cewa idan aka yi haka ba fa mamaki ɗan Niger idan ya tashi zuwa Najeriya sai ya zo birnin Yamai ya ɗauki visa sannan ya samu shiga. To kaga idan aka yi la'akari da yanayin da ake ciki na zamantakewa da ɗanwantaka da dukkan wasu abubuwa da ke tsakanin al'ummomin waɗannan ƙasashe, Niger da Najeriya, Niger da Burkina ko kuma Burkina da Togo, Burkina da Benin, Mali da Cote d'Ivoire da sauran ƙasashen CDAO, idan an ce wato al'ummomin ƙasashen nan sai sun yi visa, to gaskiya za a iya fuskantar tarin matsaloli, za a iya fuskantar cikas.
Wakilinmu Sulaimomin Barma kenan a hirar da ni da shi. Yanzu kuma ga Mahmud ya dawo mana da ƙarshen labaran duniyar.
Al'ummar ƙasar Finland sun gudanar da zaben shugaban ƙasa a yau Lahadi, mukamin da muhimmancinsa ya ƙara fitowa idan jama'a yayin da ake samun tada jijiyar wuya da makwabciyarta ta Rasha tun bayan mamayar da ta yi wa Ukraine. Ko da yake kujerar ta shugaban ƙasa ta je kana yika ne, shugaban gwamnati wanda shike matsayin kwamandan dakarun Finland ne yake ba da umarni a ayyukan da suka shafi hulɗa da ƙasashen waje tare da haɗin gwiwar gwamnati, abin da ke nufin babban kalubalen da ke gaban wanda zai lashe wannan zabe shine yadda ake samun sauyin tsarin taswirar yankin nahiyar Turai. Manyan ƴan takara biyu da ke gaba-gaba a wannan zabe sun hada da tsohon Prime Minister Alexander Stubb mai ra'ayin mazinjiya da kuma tsohon Minista harkokin wajen kasar Feko Havisto wanda ke takara a matsayin independent. Kazalika akwai ɗan takara Jusi Halawu wanda ƙwararru suka ce zai iya kaiwa zagaye na biyu. Iran ta faɗa yau Lahadi cewa ta yi nasara harba tauraron ɗan adam guda uku zuwa sararin samaniya a wani sabon mataki da ƙasashen yammaci ke cewa zai iya ƙarfafa aikinta na ƙera makami mai linzami nau'in ballistic. Kamfanin dalancin labaran Iran na IRNA ya ce shirin har ila yau ya yi nasara wajen gwajin makaman roka na CMOC wanda ƙasar ta sha harbawa yana faɗowa. Wasu hotunan bidiyo daga kafar talabijin ɗin Iran ta fitar sun nuna yadda aka gudanar da harba tauraron na ɗan adam cikin dare. Wani bincike da kamfanin dalancin labaran AP ya gudanar ya nuna cewa shirin harba tauraron ɗan adam ɗin ya gudana ne a wani wuri da ake kira Imam Khomeini Spaceport da ke lardin da ake kira Simnan a ƙasar ta Iran.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Sangoma ko cin mutunci ba shi sauyin na ɗan jarida, ɗan uwa na ɗan jarida ba gudu ba jada ba.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da kasancewa tare da ku a wannan shiri namu mai tarin albarka mai takin dandalin ɗan jarida wanda ni Muhammad Bashir Ladan nake gabatar muku daga sashen Hausa na muryar Amurka. A yau muna nan da manyan baki waɗanda su ma ɗan jarida ne kamar yadda na faɗa muku, za mu kuma tattauna da su akan maudu'i daban-daban. Muna tare da Malam Zakari Sadu. Malam Zakari Sadu, assalamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu Malam Muhammad Bashir Ladan. Muna ga fatan alheri kuma na gode maka da ainihin gurin gayyata domin tattauna dangane da wannan maudu'i na matsalolin ƴan jarida a ƙasar Kamaru da ma nahiyar Afrika baki daya, insha Allah.
Wakili GW wato don shirya a nan ƙasar Kamaru tare da mu kuma Hajizatu Isa, malama Hajizatu Isa, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Malam Bashir Ladan, barkamu da wannan lokaci.
Hakan ne, waɗanda ba su sani ba ku san cewa Hajizatu Isa ƴar jarida a tashar Hausa bakwai tauraruwar al'umma. Kamar yadda kuka gani muna tare da su Zakari Sadu, za mu tattauna ne ka wato kan musamman matsaloli da ƴan jarida suke fuskanta a ƙasar Kamaru. Za mu raɗe ne da ƙarƙashin wato wannan babban matsala da aka samu kisan abokin aiki wato ɗan jarida Martinez Zogo yau kusan shekara guda kenan, inda wanda ake zargin cewon su ne suke da hannu cikin wannan abun da aka yi. Shi zama kuma somon mako aka samu labari a wani takarda ya fito inda aka umurci shugaban gidan fursunan da suke gidan yarin da suke a kan yanzu sake su. Daga baya kuma aga wasu wato wasiƙun biyu kuma sun fito inda suka ƙayyata wancan ido. To ko ya abin ya kasance?
Eh, to Malam Bashir Ladan, waɗannan wasiƙu uku ko
uku kenan
sun fito ne akan sau'i 24
hakan
bayan farko
hakan
wanda ya nuna cewa kamata ya ce an sake Jean-Pierre Bilinga da Masin Iko-Iko saboda Justin Damwe, ɗaya daga cikin wanda yake da hannu cikin wani al'amari wanda ake zargi ya wanke su. To sai daga baya kuma suka samu labarin cewa a'a, shi wanda ya fitar da wannan takardar ya zo ya kareta cewa wannan farkon takardar na buki ne, kamata a ce an watakatar da wannan takardar Champion Mobilinga da masu yi kogo su cigaba da zama a gidan yari. Wannan abin ya tada hankulan jama'a kuma ya jefa mu ɗan jarida musamman cikin rudani, saboda mun kasa gane kanmu a wannan ƙasa ta ƙasar Kamaru. Duk cewa dai ƙasar Kamaru ƙasa ce wacce take alfahari da ainihin wato ƴanci ɗan jarida, amma abu ne wanda muka sani cewa ƴanci ɗan jarida har ila yau na cikin aljihun shugaban ƙasa Fulbiya da ainihin wato makusantarsa. Za ka cewa
a wani karaban sa suna dan buge-bugen kai tsakanin
su, wanda kowa da kowa da bangaren sa.
Haka
wannan na bukata suke ba mu gubelinga, wannan kuma na bukata za a yi zaura a gidan kaso. Har yaro Muhammad Bashir Ladan a shugura da kai ka ce zargi,
haka
har yanzu zargi yake yi bayan shekara guda ba san wanda ya kashe Martinez Zogo ba. Martinez Zogo da kansa ya tashi inda aka kashe shi yaje haka garu ga wasa inda wani garu ba to da kansa ya tashi kenan abu ne wanda ya muka kasa gane abin da
a lokacin da aka yi wannan kisa ka san akwai wato ɗan bincike da wanda suka bayyana cewa ai wannan kisan an yi shi ne cikin wani kwatashi da shi Jamfir Ahmadu Bello da yake da shi sannan aka ji aka yadda gawon kuma a can wato wannan kauye Yaounde
haka bincike nuna mana kuma yadda aka gano gawonsa yadda aka kashe shi kisan ginin da aka yi masa ya tada hankulan jama'a sosai lamarin da kai ga ainihin wasu sarakuna na ainihin yankin dinki wanda suka fito a wani lokacin ne suka kira da shugaban kasar Kamaru cewa ya yi maza maza a yi bincike domin sanin wanda ya kashe shi lamarin da kai ga ainihin suka ce idan bai yi ba za su ci gawar su ainihin ajiye a fadar shugaban kasa abin ya tada hankulan ɗan fadar shugaban kasa wanda ga baya kuma suka ainihin cewa a'a magana suka yi ba ka ta cewa ba har ila yau da yana magana in ma tunai sun kuma bashi da bai shekara guda ba karon farko ba na kashe injini da wannan kasa ba ce komai da kuma dan wani sashi ruwan ingilishi wanda aka kashe kwanakin baya Samir Wazizi wanda kawai domin ya fito ya bayyana wasu abubuwa wanda aka dauke shi kaman wato yana cewa makama ainihin wato dan
awali
bayan kuma bayan bincike ba a gano hakan ba dukan da aka yi masa dan karin dukan da aka yi masa ya kai ga ainihin wato
tun kafin a gama ma shari'ansa shi kuma ya mutu a gidan yari
haka Mama Bashir da abin da muke bukata shine domin lawyoyin Shafi Amuku Bilinga sun ga ce takardar da aka bayyana ba takarda ce ta gaskiya ba takarda ba ta bogi an rubuta ne cewa an wanke shi suna kira ga shugaban kasar Kamaru ya tabbatar da adalci cikin wannan al'amari suna bukatar a sauko shi maza maza ni abin da yake ba mamaki ga duka abubuwan suke faruwa mun bashin ladan su waɗanda suke kare ainihin Martinez Zogo sun bukaci cewa a buɗe bincike cikin wannan al'amari saboda da akwai abubuwan suke faruwa ƙasa wanda muna gani kamar yunkurin wato neman a kubutar da Shafi Amuku Bilinga da ƙarfi ake yi saboda kasar Kamaru ƙasa ce wacce al'umma ta ba ta zaɓi ba ta fata ta cewa ta kowane ɓangare zaɓe mun san yadda ake zaɓe a wannan ƙasa a kowane yaushe muna fitowa muna magana abin da zai yi canzawa ba shi zama da cewa yanzu an ɗauke mu kamar ayin garkuwa ne da al'umma waɗanda ainihin ba su da damar ɗan albarkacin bakinsu idan ka fito kai magana sai a nemi wato kama ka kuma a hukunta ka ba bisa ƙa'ida ba komai fararen gudana fito a kowane yaushe suke irin ƙalubalantar irin abubuwan da ke faruwa a ƙasar Kamaru har ila yau Bashir Ladan abu bai canza ba muna fatan cewa da insha Allah za mu ci gaba da aiki
insha Allah hakan za a yi haji su yi ta to ke wani irin nazari kike wa wannan abubuwa da suke faruwa musamman tun daga lokacin da aka bayyana cewa Amuku Bilinga da Maxim Okoko ga su ne waɗanda suke ake zargin su akan wannan kisa da aka yi wato wannan nazari kike wa aikin jaridan ma gabaci daya wannan kasan
a gaskiya a wannan kasa ta Kamaru ni abin da zan iya cewa ƴan jaridu ba su da ƴancin tofa albarkacin bakin su saboda a duk lokacin da kaga cewa ɗan jarida ya fito yana faɗan gaskiya to zaka ga cewa daga ƙarshe sai a ji cewa an kashe shi kamar yadda wato Zakari Sabi ya magana akan shi Wazizin nan yayi magana ne akan cewa waɗannan ƴan Ambazonia to shi ma sai aka tsinci kanshi aka ga cewa ya shiga cikin wani mawuyacin hali to a gaskiya abin da zan iya cewa ƙasar Kamaru ta kasance ƙasa ne kamar yadda wato Zakari ke cewa ƙasa ne da duk al'umma ba su da ƴanci a kowane bangare ƴan jaridu a ƙasar Kamaru a wannan lokacin suna cikin fargaba duba da cewa abin da ya faru ga Martinez Zogo su ma zai iya faruwa a karsu to kaga cewa a yanzu ba za su iya mayar da hankalin su yi aikin su kamar yadda ya dace ba saboda a gaskiya suna cikin fargaba mu abin da zamu iya cewa ƴan jaridu a kasar Kamaru suna aikin su to amma akwai wasu su da suke wuce gona da iri saboda me yasa kafin Martinez Zogo ya rasu an faɗa mishi cewa kalamun sanda yake ya sassauta yace ba zai sassauta ko da za a kashe shi a yi
lallai dai wa daga cikin abokanan sa sun yi wannan shaidan suka ce an ba an wato an mishi an ya ba shi kashe ji haka
yauwa an masa kashe ji yaki amincewa da wannan to kaga cewa wuce gona da iri ma a bangaren aikin ka wannan ma bai dace ba ya kamata a ce wasu ƴan jaridun din su dinga aikin su kamar yadda doka ta ayyana ba a ce a dinga wuce gona da iri ba wannan zai iya sanya su a cikin wani hali to amma gwamnati me yasa a lokacin da suka ga cewa ƴan jaridu suna cikin tsaka mai wuya me yasa ba ka musu doki duba da cewa Martinez Zogo da aka cewa kafin ya mutu sun da yaje gidan ƴan sanda amma aka ji tsauraran sa to shin gwamnati tana bayan waɗannan mutanen ne duba da cewa Amuku Bilinga yana ɗaya daga cikin attajiri a ƙasar Kamaru shin mutane waɗannan ƴan sanda sun bi bayan Amuku Bilinga ne ko kuma dama sun san cewa ana bin Martinez Zogo ne suka ki tsauraran shi daga baya sai aka saurari cewa ya mutu inda aka tsinci gawar sa.
Ana Zakari Sadu wato maganar da Hadiza Isa ta yi ya wato magana ta biyo ta fitar da wata tambaya wato shin a Kamaru wanda yafi hannu da shuni da wanda yafi iko da mulki shi kadai aka fi saurara ne a bangaren mu na yan jarida?
Eh to ba shi da wannan abu ne wanda ya jima yana cewa al'umma ta kwaya musamman yan jarida wanda suka kasance wato waɗanda suna bakin aikin su kuma a kan bakin aikin su in ake zargin su da su abubuwa ba don kuma saboda wasu yan jarida sun kasance karen farautar gwamnati wasu yan jarida ne da cewa suna wa ainihin wato yan adawa aiki to shi zama cewa da akwai wato bangarori uku da akwai waɗanda su ba su ba ruwan su irin mu kenan waɗanda ainihin ba ma goyon bayan kowa mu yan faɗan gaskiya ne idan adawa ne masu kai bisu mu faɗa idan gwamnati ne masu kai bisu amma in yan gwamnati ya fi yawa saboda su suke kan mulki kuma yayin da dan jarida na bincike ya gano wasu abubuwan da yake faruwa dole ne ya fito ya yi bayani amma ya fara ainihin nazari ya fara duba a wata kasa yake kasan nan kasan wata tana kawo musu dauki tana kawo musu tsaro a cikin al'amuran su na yau da kullum akan aikin su idan ya kasance babu to sai ka rubuta mutane su ya duba yanda zai iya ainihin bayyana gaskiya cikin al'amari kuma abu ne wanda yan jarida su kansu ta wani bangare idan duba na da wasu laifukan suke aikata waɗanda ainihin a halin yanzu ba daidai ba ne saboda za ka ɗan jarida shi ne ke ƙalubar ɗan wasu ɗan jarida a wannan ƙasa saboda ainihin shi bai karkata wannan shashin ba da ke yan jarida yawanci za ka ce da kuma su karɓar cin hanci to idan ka duba ta bangaren masu ne zago yaƙi da ɓancin hanci don inda aka ne da ba zai bayyana gaskiya ba.
To a duk da haka Zakari Sadu ba ganin cewa wani lokaci watakila yan jaridan da kansu da nasu wato laifi musamman yadda idan kai mutum ya aka karantar da mu aikin mu idan kai bincike ka gano cewa mutum ya yi abu kaza ana so ai ka je ka kusance shi shi ma ka zo mishi da ce ga abinda bincike na ya nuna kuma zan yaɗa wannan labari kai ne naka
sosai da ne ne ba saboda
yawa ba su wannan
ban ce ba shi kuma cin zago yayi wannan wala Allah dai zai shaida masa cewa ina da takardu wanda yake nuna cewa kana da hannu a cikin abubuwa kaza 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 amma ba bukata yake wani kai zai same shi yanda kace dole ne zai same shi kace kashi abinda bincike kan da ne
kai ina magana ta ce ayi abu bin adalci
ina so ka wanke kanka yayin da baraka wanke kanka ba to akwai matsala domin nake ga baki bangare guda takardun da ya samu na takardun da aka bashi ba shi ne ba shi bai samu wannan takardun
ba Allah musu
takardun ne aka bashi cewa muna bukatar kai mana aiki kaza to kaga ne to da bangare idan duba yana da dan laifin shi kan kashe mace ne saboda aka yi muyu da mai mu da ba kashe shi ba waya da an bi ta wata hanya kamar ake da barazana mu duka muna fuskantar barazana mu an bashi ladan zaki raka waya a ji abin da yake nan ba to kai hankali saboda idan ka ci gaba mu sun zamu yi da kai a lokacin in kai yanzu sai ka tsaka ta wata hanya daban ya daga gano cewa baka da tsaro kuma waɗanda an yi kake zargin nan su ne ke da komai da komai a ƙasa to kai wata wani bangare zo saboda kana da iyalai kana da iyaka kana da mata baka suka bar su da su kusance ne su
cikin maraiki da hali mai wuya hakan ne Hadiza Isa kafin mu rufe wannan shiri a matsayin ki nan mace wannan irin barazana da ake wa yan jarida baya ka sanki wato kasa gwiwaye yake ke zamana cewa kina tunanin shi kin ci gaba ma da aikin jarida ne ko kuwa a'a in janye ga baki ɗaya ne ko
eh haka ne gaskiya malam Bashir Ladan duba da yadda idan kaga wannan al'amarin dole ne mutum ya saka wato gazawa bangaren aikin sa a wannan al'amarin to mu dai muna nan a kasar Kamaru yadda muka ga yadda gwamnati take tafiya gwamnati wanda ake zargin ta da rubda ciki da kudaden al'umma gwamnati ce wanda ake zargin ta da cin hanci da karfan rashawa wanda kasar Kamaru ta kasance kasa a wato tsakiyar nahiyar Afirka wanda tana daya daga cikin kasashe da wato ake fuskantar cin hanci da karfan rashawa a kowane bangare musamman ma a aikin gwamnati zaka ga a wannan bangare ake wato aikata cin hanci da karfan rashawa to shin ai dole wannan abin ya faru da wato kaga cewa an aikata wa manya abubuwa amma sai ba za a saurari 'yan ƙasa ba sai a saurari waɗannan manyan saboda su suna da wato abin hannu 'yan ƙasa kuma sai a rufe bakin su to ina kira ga 'yan jaridu a gaskiya ko da aikin su sun ga cewa suna yi a cikin adalci a ci gaba da yin wannan aiki din amma ba a wuce gona da iri ba
to malam Zakari Sadu daga ƙarshe me ya kamata mu yi a matsayin mu na 'yan jarida a kasar Kamaru domin mu ga cewa lalle irin waɗannan abubuwa mun yi tsance su da gaske
abu ne da malam Bashir Ladan a gurguje mu jaji ciya shi ne kawai babu wani da ake kalubalen da ake zargi da ake cin mutunci da ake cin zarafi kamar dan jarida a duniya babu kaga abin da ke faruwa a Gaza waɗanda aka kashe ƴan jarida waɗanda suke bakin aikin su waɗanda ba suka kasance ba komai ba abin na shigewa haka a ƙasashe da dama an kashe ƴan jarida mu a ƙasar Kamaru muke ƙasa ce wacce ƴan jarida a koda yaushe idan ya tashi da safe bai san zai iya ainihin wato kaiwa dare ba saboda aikin da yake wa ainihin jama'a ba kasa muke ma aiki ba jama'a muke ma aiki saboda labarin da muke yadawa labaru ne waɗanda ainihin suke gamsuwa da shi abu ɗaya zan yi gamu shawarar da zan yi ba su shine su ci gaba da aikin su cikin gaskiya da kuma adalci kasu kasance waɗanda ainihin suke da bangare yayin da mutum kasance da bangare to sai fuskanci matsala yayin da mutum ya kawo maka wani labari wanda yake bukata ka yada kai ka fara bincike akan labarin kuma idan kai bincike akan labarin idan labari ne wanda yake da kusurin wani a ciki ko kuma yake neman bankudin wani abinda wani yayi ka rika same shi kamar da kace kace gashi abin da na bincika na gani me zaka yi cewa kan wani abin kana da abin da zaka yi cewa idan da kuma abin da zaka yi cewa shin dauka ne kuma yin amfani da shi in gani saka shi a sikeli in adalci idan dai kai maganar maganganun ka na tabbatar cewa baka da gaskiya to zan ce sai kai hakuri zan yi hada wannan labari
wannan adalcin kenan cikin sana'a to malasa Zakari Sado mun gode maka sosai haka zalika Khadija Isa muna matukan godiya masu sauraro a madadin duk waɗannan bakin nawa da abokan aiki muke muku godiya kuma muke muku fatan lafiya Allah ya bayyana mana gaskiya cikin wannan al'amari da kike san Martinez Zogo da kuma duk waɗansu abokan aiki ɗin jarida suke fuskantar irin waɗannan matsaloli sai kuma wani lokaci idan mai kowa mai komai ya so assalamu alaikum wa rahmatullahi wa
barakatuh madalla gaida Bashir Ladan wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16:22 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya samu matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 10 na safe da minti 26 yanzu kuma ga shirin mu na gaba
Babban sakatare na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗa cikin wata sanarwa a yau Lahadi cewa an kaddamar da bincike bayan zargin da aka yi wa wasu ma'aikatan hukumar bada agaji ta Majalisar Dinkin Duniya mai taimakawa Falastinawa su 12 kan cewa suna da hannu a harin da Hamas ta kai a Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoban bara. A cewar Guterres tuni kwamishinan hukumar ta UNRWA Philip Nazarani ya dakatar da mutum 9 daga aiki. An kuma tabbatar da mutum ɗaya daga cikin mutanen ya mutu sannan ana kan binciken wasu mutane 2 a cewar Guterres. Tuni dai Amurka, Australia, Canada, Burtaniya, Italiya da Finland da ke ba hukumar ta UNRWA tallafi suka dakatar da taimakon da suke bayarwa. Hukumar tsaron Ukraine ta SVU ta ce wasu ma'aikatan kamfanin kera makaman kasar sun hada kai da wasu jami'ai wajen wawure kusan $40 million da aka ware don kera makaman da za a yaki Rasha. Hukumar ta ce ana tuhumar mutum 5 kuma an tsare mutum guda daga cikinsu yayin da yake kokarin tserewa daga kasar. Akwai yiwuwar dukkan mutanen 5 su fuskanci hukuncin zaman gidan yari har tsawon shekaru 12 idan har aka same su da laifi. Al'ummar kasar Finland sun gudanar da zaben shugaban kasa a yau Lahadi. Mukamin da muhimmancinsa ya kara fitowa idan jama'a yayin da ake samun tada jijiyar wuya da makwabciyarta ta Rasha tun bayan mamayar da ta yi wa Ukraine. Ko da yake kujerar ta shugaban kasa ta je kana yaka ne, shugaban gwamnati wanda shike matsayin komandan dakarun Finland yake bada umarni a ayyukan da suka shafi hulɗa da kasashen waje tare da haɗin gwiwar gwamnati. Iran ta faɗa yau Lahadi cewa ta yi nasara harba taurarin ɗan adam guda 3 zuwa sararin samaniya. A wani sabon mataki da kasashen yammaci ke cewa zai iya ƙarfafa aikinta na ƙera makami mai linzami nau'in ballistic.
To masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da daddare za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu kan a madadin Mahmud Lalo da ya taimaka shirin ya zo gare ku sai kuma Fiona Wamayi da ta bada umarni. Da kuma injiniyanmu na yanzu Justin daga nan birnin Washington DC ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kasance lafiya assalamu alaikum
daya da labarai don kowa da kowa. VOA Africa a Yamai akan mita 102.5 a zangon